ibana hanyar Allah in kake bi sai ka taki jajirce cire gangiya sanye kiri nasara wajen ran akarbi yau zan yi kirari in daga murya kan sona da ci har an nuna fana rabiya mafarki na baiwa ciki ba Thank you.